You're not aware that I'm the only one there in this nocturnal love affair. This nocturnal love affair. I know when my head hits the pillow. Come dance past my eyes, it will be so beautiful as a weeping willow. Come swing on your branches and rock me to sleep. Down, rum bum ba da ba. Down, rum bum ba da ba. Down, rum bum ba da ba. I know when my head is the pillow. Come dance past my eyes, it will be so beautiful as a weeping willow. Come swing on your branches and rock me. I know when my head is the pillow. Come dance past my eyes, it will be so beautiful as a weeping willow. Come swing on your branches and rock me. Sing da da bum ba da ba da 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 da